Zanga-zangar neman kawo ƙarshen sashin rundunar 'yan sanda ta SAS da ake zargi da cin zarafin al'umma fiye da kima a ƙasar ta tafi ta bar baya da ƙura, inda aka samu rarrabuwar kawuna ta fannin ƙabilanci da addini, kamar yadda shugaban al'umman Pigba Mr. James na yankin da aka ƙona shaguna da motocin al'umma sa'ilin da rikicin ya ɓarke a Abuja ya ce.
Abu ya kai ga anguwanni aka yi kune-kune, har motoci were burned, houses, shops, even in dinnan magana da ke yanzu, my shops were burned down, wonder I don't even know how come. Some Igbo shops were burned, some Hausa shops where there's a place in my community, the opposite police container, where Hausa do sell, and one of the mosques was burned. And aka kune mosque din da inda suna kasuwa din nan, and the wasu shaguna na yambare an kune su saboda wannan zanga-zanga da aka yi a cikin gari ya tura har ya kaura zuwa garin. Abu ya so ya je kaman addini Muslim da Krista, wanda Allah ya yi taimako, wanda mun zama shugabanni muna magana tun lokacin cewa wannan abu a yi hakuri, kada a fishi haka din.
A duk lokacin da aka samu rikici irin wannan a Najeriya, ana yawan nuna wa malaman addini yatsa a game da yadda rikicin ke ta'azzara ta wajen irin hudubobin da suke bayarwa ga mabiyansu, inda su tari da dama suke kaucewa daga koyarwar addini. Sheikh Dahir Bauchi, babban malamin addinin Islama ne, ya horar da malaman addini kan su tsaya kan abin da ke daidai.
Yan wana wanda ake kira mu malamai ba saboda manyan malamai sun riga sun rasu, bar ilimu na jawo hankalinku ku ji tsoron Allah. Duk abin da mutum yake nema a wurin Allah, kowane irin mutum ne to ya fara kaddamar da tsoron Allah. Duk abin da kake nema yana kunshi a cikin tsoron Allah, sai ka ji tsoron Allah zaka same shi da sauri, ko na duniya ne ko na lahira ne. Saboda haka nake jawo hankalinku mutanen da ake kira mu wai malamai, mu zauna akan gaskiyarsa. An umarce mu da mu yi adalci, balle ba wanda yake mai anguwa ko wanda yake shugaban state, shugaban local government ko shugaban state, balle shugaban kasa. An umarce mu ku yi adalci, idilu ku yi adalci kullum.
Malam ya kuma ƙara da cewar
abin zan gaya gwamnati zai yi, tana da kulli, tana da ido, kullum da yana ji mata abin da mutanen ƙasa suke faɗa, idon ta yana kallon abin da mutane suke damuwa da shi, matsin rayuwa da rashin abinci da rashin aiki da rashin kiyaye rayukan mutane da rashin zaman lafiya, duk abin da dole ne ta kiyaye kayan ta ne wanda Allah ya ɗora mata.
A nasa ɓangaren shugaban gudanarwa ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya a Najeriya, wato Global Peace Foundation, Reverend John Hayat ya bayyana yawan kawo addini a al'amarin da ya shafi ƙasa baki ɗaya a matsayin rashin adalci.
A kullum duk ko da menene ya taso, mu yi amfani da hankalinmu mu gane bambancin da ke akwai akan abin da ya tashi. Kada mu yi sauri ko mu yi hankalin kawo addini a ciki. So idan rikici ya tashi, kowa yakan amfani da saninsa ne ko ya goyi baya ko kuma ya yi alawadar da rikicin. Amma rikicin da ya taso kwanakin baya, kowa ya sani da cewa ba rikicin addini ba. Wanda sun so su kawo addini a cikin sun yi wuta. Domin damuwa ne na 'yan Najeriya, damuwa ne da ake neman gyara a Najeriya. Kada mu rika kawo wasu rikici da suna da mu haɗa su da addini. Don wani lokaci addini sai sa a ganshi a wata fuska daban. Abin da ya kamata 'yan ƙasa suke so a yi musu, kamata a yi wa 'yan ƙasa ba domin addini ba. A wannan ƙasa ba a kowanne ma ba musulmi ba, a kowanne ba Kirista ba. To duk wanda ya kawo maganar addini a cikin abin da ya zama na 'yan ƙasa, to bai yi wa waɗanda ba musulmi ko Kirista adalci ba, domin ya manta su ma suna da haƙƙi a wannan ƙasa.
Rikidewar zanga-zanga zuwa tarzoma a Najeriya ba sabon abu ba ne. An sha samun tarzoma na addini da ƙabilanci a lokuta da dama a ƙasar sakamakon zanga-zanga ta lumana akan abin da ya shafi ƙasar. Sai dai ba kowa ba ne ke jin daɗin aukuwar irin haka, kamar yadda Igwe Martins ɗan ƙabilan Ibo ya zargi 'yan siyasa da rurrutu wutan rikici.
Ba ƙabilun da ba so zaman lafiya fa a Najeriya. Masalan mu a ƙasar mu shine sai an fito abu da daraja za a kawo siyasa ciki. Abun da ya sa ci gaba, muna da masalan ci gaba ƙasarmu. Duk wurin da ɗan siyasa ya riga ɗan Najeriya shiga, in ya fito daga wurin za a fara rigima. Abun da ya sa ya kamata matasa mu haɗa kanmu mu shiga kafin ɗan siyasa ya shiga. Saboda ɗan siyasa ya shiga ya fito, matasa da mutane sun shiga za a fara rigima. Saboda su ne wanda suna sa ƙabilanci, su ne suna sa siyasa addini dan burinsu a biya. Amma muna so mu bugiya matasa mu haɗa kanmu mu shiga wuraren da mu faɗa gaskiya kafin siyasa ya shigo.
Zanga-zangar 'yan SAS ta kawo zargin juna a tsakanin manyan ƙabilun ƙasar, abin da ya daɗa lalata makasudinta. Shugaban asalin 'yan birnin Abuja ɗan Ladi Jeji Oida yana ganin babu abin alherin da zargin juna zai kawo al'umma.
An Allah ya yi mu a Najeriya muna yare kusan 300 fiye. Ni ina ganin abin mu gode masa. In yara ko mutane ta gaba da ya tashi da zaran gwamnati tana nan tana hukuma tana kallon mu ne. Bana tashi a shiga gyara ba a ce wannan ya kawo nan farauna kai kawai gyara ba kaza ba. Amma a ce wannan ya kawo nan wannan ya kawo. Ma halin da yare ya mai da mun kusan Najeriya ya ba mu addinin mu ya ba mu yare mu kuma muna nan shekara ina an wuce shekara da ida yana kama kame. Ai gyara kun da ko wannan bu wannan maganganun bai tashi.
A cewar Basarakiya Hajara Bello kilishin magajin garin Katsina babu alheri da rikici da tarzoma zai kawo a Najeriya.
Gaskiya ya kamata mu kan mu fada Najeriya kasa daya ce kuma ya dace a ce mun hada kawunan mu barbarin baraka tana shiga har ana samun tashin hankula ana kashe kashi babu gaira babu dalili a hada kai a zauna lafiya ko da yaushe ina kira ga mutane dan Allah dan Annabi a zauna lafiya
idan ana biye da mu a ranar 8 ga watan Oktoba da ta gabata ne matasa a fadin Najeriya suka fara zanga-zangar neman kawo ƙarshen sashin rundunar ƴan sanda na SAS lamarin da ya rike daya zuwa wani abu na daban aka sun makasudin shiryata da aka kai ga rasa rayuka da dukiyoyi Shamsiyya Hamza Ibrahim Muryar Amurka daga Abuja Najeriya